sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 2441 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyyar muryar arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5 ana kuma iya kama mu a Alfa radio dake birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da sake zaduwa da ku a shirin namu na yammacin yau Alheri Grace Abdi ce tare da Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar da wannan shirin da ya kasance na ƙarshe a yau kamar yadda muka sanar yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan abin da ya fi burge ku a ganawa da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yayi da shugaban Amurka Donald Trump a fadar White House jiya kamar kullum lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne 2022655 kafin nan ga halin da duniya ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Fiye da mutane 20 sun rasa rayukansu yau Talata a lokacin da wasu ƴan kunar bakin wake suka tada nakiyoyin da suka yi damara da su a wajen wani masallaci da ke garin Mubi jihar Adamawa a arewa maso gabashin Najeriya. Babu wanda ya dauki alhakin kai harin, amma farmakin yayi kama da irin wanda ƴan kungiyar Boko Haram suka saba kaiwa. An kuma samu rahoton cewa wasu da yawa sun jakkata a harin da aka kai da tsakar rana. Shaidan gani da ido sun ce ɗaya daga cikin maharan ya tada nakiyoyin da yake dauke da su a wani masallaci yayin da kuma wani ya tada nasa ƴan mintoci kaɗan bayan wannan a wajen wani gungun masu ibada da suka gudu zuwa wata kasuwa da ke kusa da inda aka kai harin farko. Ga hira da wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz yayi da shugaban hukumar kai daukin gaggawa ta NEMA shiyar yankin jihohin Taraba da Adamawa Malam Imam Abbani Garki wanda ya ce
koda wannan abu ya faru mun sami rahoto misalin karfe 1 da 'yan mintuna muka yi kokari muka kira duk wanda abun ya shafa da masu ruwa da tsaki muka yi kokari muka je gurin nan muka kwashe waɗanda suka ji raunuka da wanda suka rasu ma muka kai su zuwa asibiti. So a daga lokacin da muka je mutum 25 sun mutu a tsaki a wurin uku kuma sun mutu bayan an kai su asibiti kaga takaice dai mutum 28 suka rasa rayukansu kina cikin al'amari. Baya da haka kuma akwai kimanin mutum 56 wanda suka ji raunuka wanda yanzu haka suna nan a babban asibiti na Mubi. A cikin su akwai mutum 11 wanda jikin nasu kuma ya dan saurara haka saboda haka an yi rifarin nasu zuwa Federal Medical Center Yola yanzu haka muna cikin kokowar yadda za mu mubin nasu ne zuwa Federal Medical Center Yola.
Kasashen Turai kawayen Amurka baki ɗayan su na daukan matsayar da ta saba sosai da ta Amurka game da jawabin ban mamakin da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi jiya Litinin game da hujjojin da ya ce suna nuna Iran ta yi ƙarya akan shirinta na makaman nukiliya. Jami'an diplomasiyyar kasashen Turai na kyautata zaton jawabin shugaban na Isra'ila wanda ya yi kira ga shugaban Amurka Donald Trump ya soke yarjejeniyar nukiliya da aka cimma a shekarar 2015 tsakanin Iran da Amurka da wasu manyan kasashen duniya su biyar tsara shi aka yi da fadar shugaban Amurka. Gabagadi dai Netanyahu bai zargi Iran da saba yarjejeniyar ba, amma burin shi a cewar wasu masu fashin baki shine hana zazzafan kamun kafar da kasashen Turai ke yi wa Trump dan sun ce bai kamata a ce ya fice daga yarjejeniyar ba. Shugaban Isra'ila ya kafa hujjar zarge-zargen sa ne akan wasu takardu masu shafuka 55,000 da kuma wasu na'urorin nadar bayanan sirri na faifayin sirri da jami'an leken asirin Isra'ila suka samu daga wata cibiya a Tehran guda 183. Labaran duniya kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar Majalisar Dinkin Duniya da ke sa ido akan makaman nukiliya ta ja hankalin duniya yau Talata akan wani rahoto da daraktan ta ya gabatar a shekarar 2015 wanda ya nuna cewa babu wasu kwararan alamu da ke nuna cewa Iran na wasu take-take da ke da alaka da kera makaman nukiliya bayan shekarar 2009. Rahoton wanda shugaban hukumar makamashin atom ta ƙasa da ƙasa da ake kira IAEA a takaici Yukiya Amano ya gabatar ya kawo ƙarshen binciken da aka kwashi fiye da shekaru 10 ana yi game da zarge-zargen cewa Iran ta yi yunkurin kera makaman nukiliya abinda Iran dan ta sha musantawa. Rufe binciken na zaman wani bangaren yarjejeniyar da Iran ta cimma da Amurka da Burtaniya da China da Faransa da Rasha da Jamus na takaita shirin nukiliyar ta saboda ta samu sassaucin takunkumi. Mr. Amano ya lura cewa Iran ta yi wasu ayyuka da ke da alaka da kera wasu abubuwa masu fashewa da karfin nukiliya kafin shekarar 2003, amma waɗannan ayyukan ba su wuce nazarin kimiyya ba kuma su da samun kwarewar fasaha.
Maryam Dauda ta karanto muku labaran duniya. To kafin mu bude layuka mu ba ku damar faɗin abin da ya fi burge ku a ganawar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da shugaban Amurka Donald Trump a fadar White House jiya. Bari mu fara da bikin ranar ma'aikata ta duniya da aka gudanar yau, inda a Najeriya ma'aikata suka buƙaci ƙarin albashi. Alhaji Wahid Olojude shine shugaban kungiyar Kodogo a jihar Oyo.
The entire Nigerian workers are demanding for 66,500 naira as the new minimum wage for workers in Nigeria.
Alhaji Wahid Olojide yace ilahirin ma'aikatan Najeriya suna neman a biya su albashi na naira 66,500 a matsayin albashi mafi karanci, kuma a fara biya a watan Satumba na wannan shekara ta 2018. Su ko tsofaffin ma'aikata masu karbar fansho a biya su naira 40,000 kamar yadda sakataren kungiyar masu karbar fansho a jihar Oyo Mr. Olusegun Abatan ya sanar, yace su kan suna neman a biya su naira 40,000 a matsayin albashi mafi karamci. Gwamnatin jihar Oyo Senator Abiola Ajimobi, wanda shugabar ma'aikatan gwamnatin jihar Oyo Uwar Gida Ana Ogoyeson ta wakilta, yace za su ci gaba da inganta jin dadin ma'aikatan gwamnatin jihar Oyo.
Government will continue to give all necessary support as we have been doing in the past.
Yace gwamnati za ta ci gaba da bada duk taimakon da ya kamata ga ma'aikata kamar yadda ake yi a da, kuma yana da muhimmanci a bayyana cewa tsofaffin ma'aikata ana kulawa da jin dadin su tare da ma'aikatan gwamnatin jihar Oyo.
Rahoton Hassan Tambuwal a bana, ma'aikata a damagaran ta Jamhuriyar Nijar sun gudanar da bikin ranar ne wajen yin addu'o'i matakin da bai kwantawa hukumomi da rai ba, kamar yadda Malam Sani Adamu, jagoran uwar kungiyar Kodago a damagaran, ya bayyana wa wakili Mutamar Abare.
Tantara sindikal guda 10 muka zamna muka tsaya muka ce bana mun mai deple za mu je mu yi karatun alkur'ani mai tsarki mun mi sallah mu waqatar wannan addu'a duka wannan matsalolin da suke ciki Allah ka mu saki wannan abuwa deple dama a cikin tsarin babu shi bana deple a damagaran sai gwamnatin jiha ya kirayi a bakanmu guda uku su uku da turakuratar ya kiraye su ya ce musu ya samu labari sallar wannan zami dan mu karya wannan gwamnati ne kenan wannan zancen sallah zami da karatun alkurani gwamnati ce ya lashe mu ne mu an muka ce wannan bana ID play akwai matsala a jiha da magara shine muka yi ja baya muka hudo wannan sallah da karatun alkurani mai tsarki dan muwa kasa da
su ma malaman makaranta ɗan kwantiragi ba sai kasa a guyewa ba, inji Ya'u Abdu maga takarda na kungiyar Sinasid.
Wato Uba sallama tunda Niger ta samu jin gada wanda walakan tattar sallah wani malaman ma'aikata Niger ba su sallah ba su sallah cikin dadire ba. Rana ce ta ma'aikaci, rana ce da dishe gulgun da ya ga dama zai yi aikata walau ne jin dadire ne zai guda ko kuma ne rashin jin dadi ne domin ya gwanta wannan wanda ya dauke shi aiki ga yanayin da yake ciki. Mu mutu mu cikin dadire ba za mu zo mu yi wani defile na hauka na shirme ba da muke zuwa ana ba ta kuma dangance da yanayin da ake ciki a zamanin waraka mun san ake defile bana sai a samu matsala shi yasa muka ce za mu kebe mu je ayi a roki Allah subhanahu wataala a sabke Qur'ani maga Allah kan mu albarkacin kaza Allah ka kwaci
ma'aikatan dai sun hallara ne kowanne a cibiyar shi inda suke tattaunawa tare da shan shayi su kuma yi nazarin matsalolinsu inji su. A dai waje na tuntubi gwamnan jihar da magaran Isa Musa sai dai ya ce ba shi da abin faɗi. To ko mi addinin musulunci ya ce game da addu'o'i a irin wannan hali? Ustaz Abdurrahman Sadida ƙarin bayani.
Duk lokacin da kake cikin matsala kayi addu'a ka roki Allah subhanahu wataala ya kawo ma taimako. Wannan umarni ne ba wai Allah subhanahu wataala ta ga abin da ya kamata ku yi ko in kun ga da umarni ne in kuna cikin matsala ku ne ku yi addu'a ku roke ni in kawo muku taimako. Kenan ni abin da nake gani su waɗanda ke maiƙwanta a yau sai ban gaba sallah mi zata dame su addu'a mi zata dame su musamman kuma gashi su wannan ma'aikatan sun ce zisi ne dan ƙasa ba wai dan su kada mulki ba. Kenan zisi ne ƙasa ta samu warwara kenan su ma a cikin wannan warwara ta ƙasa warwara su take.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
To a gaida Tamar, jiya shugaban Amurka Donald Trump ya gana da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, ganawar shugaba Trump ta farko da wani shugaban ƙasa Afirka. Alhaji Umar Sa'id Tudun Wada, tsohon ɗan jarida kuma shugaban gidan rediyon jihar Kano, ya yi fashin baki kan wannan ganawar shugabannin a hirarsu da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori.
Mutane sun bayyana tsoro iri-iri cewa watakila za a ce shugaba Buhari a ba shi waɗansu buƙatu na Amerika da za su sarayar da ƴancin Najeriya ko kuma su kawo mana cikas. Waɗansu ma suka ce a gaya masu za a ce kada ya tsaya takarar shugaban ƙasa da yake cewa zai yi shekara 2019 to nan bai faru ba. Wannan shi ne nasara ta farko. Na biyu, mutane suna tsammanin abubuwa da yawa waɗanda shugaba Buhari ya kamata yi amma bai yi ba. Misali, an ɗauka cewa zai nemi ƙasar Amurka ta ƙara yawan man da take saya daga Najeriya, tunda Najeriya da wannan manta dogara tattalin arziki yanzu ya shi na jijjiki. Mutane sun ɗauka cewa shugaba Buhari zai nemi gwamnatin Amurka ta ƙara yawan man da take saya daga Najeriya domin ita ce babbar abokiyar cinikayyar Najeriya ta fuskar mai. Saboda tattalin arzikin Najeriya ya shiga wani hali, man nan ba kasuwa sosai za a dora shi amma a haƙo shi ma misali ina nan a cikin teku ba a samu mai saya ba. To amma bai yi ba, bai nemi gwamnatin ta ƙara yawan man da take saya ba, da cewa ita ce take ƙasar da ta sayan mai daga Najeriya ta fuskar tattalin arziki kenan, sai kuma ta fuskar tsaro. Hakika shugaba Buhari ya bayyana irin kokarin da ake kuma gwamnatin Amerika tana mara masa baya, tana goyon bayan sa musamman yadda da aka yi ma a sai masa da jiragen yaƙi nan domin a tunkari matsalar Boko Haram. Yadda gwamnatin Amerika take ɗari da sayar da makamai ƙasashe musamman ƙasashe masu tasowa irin namu, aka ce ta yadda ta sayar da waɗannan jiragen yaƙi, wannan wani abu ne ma shi ma na wato da ya kamata a duba ta fuskar nasara.
Wasu na ganin cewa kamar goran gayyata nan da shi shugaba Trump ya mika wa shugaba Buhari kamar wani tukuici ne na wancan kuɗi da ake ta cece kuce shi shugaba Buhari ya sa hannu an ɗiba ba tare ma da wato sanarwa ko amincewar majalisa ba na batun sayan jirage ɗin nan. Ya kake kallon abu? Ma'ana wannan cinikayya ta yi tasiri wurin wannan ganawa ko kuma a'a dai wannan wani abu ne da ba?
Ina kallon ba wani tukuici ba da cinikayya za ta iya tasiri. Amma kuma na ganin ba wani tukuci ba ne. Ai, Najeriya FC ta nemi a sayar mata. In ka tuna, har sai da ma maganar ta je majalisa. Ko a ƙyale a ba sayarwar Najeriya makamin nan, ko kada a ƙyale. Ba su da suka kawo talla, shugaba Buhari ya ce an yadda a saya ba. Najeriya ce ta nemi gwamnatin Amerika ta yadda a sayar mata da makamai. Saboda haka, in ma tukuci na Najeriya ce za ta bayar. Mun nema a sayar mana ko yadda ko a sayar mana da makamai kuma kun yadda, mun gode.
Waɗannan batutuwa na tsaro da batun tattalin arziki su ne da zancen yaƙi da rashawan nan su ne makasudin za ka iya cewa wato wannan ziyara ko ganawa. Ba iya cewa ganawar za ta yi tasiri ko kuma ta mai ko ta fara tasiri ga waɗannan ɓangarori a Najeriya?
To sai dai a ce za ta yi ɗin. Ka san maganganu da yarjejeniya irin wannan takan ɗauki lokaci kafin ta fara aiki. Kamar yadda na ce bai fito ya ce gwamnatin Amerika ta ƙara yawan man da take sa a Najeriya ba, ba lai ta ƙara ba. Amma kuma idan akwai waɗansu dalilai, tunda ita ma Amerika tana ƙoƙarin samun hanyoyin ta na samar da makamashi bayan man fetur. Saboda haka watakila ta fuskar sayan mai ba lallai mu ga wani canji ba. Ta fuskar yaƙi da rashawa, wannan dama gwamnatin Amerika abin da ta sa a gaba kenan ko a ina a duniya. saboda haka na tabbata za ta ci gaba da taimakawa wajen yaki da rashin wannan, amma dai akwai abin da ake na wato na bibiya bayan an yi wannan taro. Sannan kuma gwamnatin Najeriya za ta bi ko a rubuta takarda a ce to muna godiya ziyarar shugaba ya kawo ga abubuwan da muke so a bi misali. To anan ya kamata su ce abin da Najeriya aka kusaci aka fidda shi daga Najeriya ya kai dala biliyan kaza, saboda muna fata za a taimaka mana har yanzu kaza ne ya shigo. Wannan ne zai sa gwamnatin Amerika ta ce lalle an yi kuɗi da yawa kuma ya kamata ya wani ba kai.
Alhaji Umar Sa'id Tudun Wada a hirarsu da wakilinmu Mahmud Ibrahim Korito, sai a ci gaba da shakatawa da wannan faifai da ke bisa inji.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To madalla, kamar yadda muka bayyana, muna so mu ji abin da yafi burge ku a wannan ganawa da aka yi tsakanin shugaba Donald Trump da kuma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Mai magana na farko daga Kaduna wake bisa layi.
Assalamu alaikum. Alheri, ina yi miki fata alkai.
Alheri,
gai matashi karamar hukumar Kaure jihar Kaduna tarayyar Najeriya.
To barka da warhaka, me ya burge ka a wannan ganawa?
Wato abin da ya burge ni gaskiya tattaunawa da aka yi, abin da ke ciwo Najeriya tuwa kwaya, wato maganar tsaro din nan. Kuma zan yi amfani da wannan dama in yi kira da jan hankali ga talakan Najeriya ko kuma dukkan al'ummar Najeriya. Mu fahimci cewa fa in duk
sai dai layin naka ya tsinke. To bari mu tafi Osun wake bisa layi a jihar Osun.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ana magana da Suleiman Danbata daga nan Osun State.
Ya wato Malam Suleiman, kai me ya burge ka?
Ni gaskiya game da maganar tsaro. Dai magana gaskiya, dai maganar makamai wannan, ni ma kaina nan muna addu'a Allah ya tabbatar da haka, Allah ya mamaye zama lafiya warware da matsalolin nan gaba daya. Shine ko abin da ya burge ni tattauna din nan.
Ya wato Malam Suleiman, mun gode. To bari mu nufi Plateau wake bisa layi a Plateau.
To kina magana da Balaraju.
To Bala, barka da warhaka.
Na wuni na gajiya.
Ina gajiya lafiya lau.
Ya aiki.
Aiki da godiya, ya naku aikin. Kai me ya burge ka?
Ni abin da ya burge ni gaskiya tattauna da aka yi da Buhari akan Boko Haram din nan. Shi ne ya burge ni tsakanina da Allah, kuma Allah sa ziyarar da ya kai tabbatar mana da alheri.
To amin suma amin. To bari mu nufi Bauchi. Bauchi wake bisa layi.
A sunana Muhammad Bello daga Misau.
To Malam Muhammad, kaɗan nisanci rediyon ka ko kuma ka kashe shi baki ɗaya?
To na yi nesa da shi.
Yawwa, to kafo kyauta, me ya burge ka wannan ziyara?
gaskiya dai babban abin da ya burge ni a wannan ziyara ta shugaba Buhari zuwa America shine yadda shugaba Trump ya nuna shi a matsayin mai gaskiya duk Afirka a shugabannin Afirka
to
yawa shine ba abin da ya burge ni a wannan tafiya
yawa to Malam Muhammad mun gode to bari mu nufi Kaduna Kaduna wace bisa layi
Maman Amal Antigras barka da dare
barka ka dai an wuni lafiya
Lafiya sanan sunana Alhaji Musa Garo ne radio da koda kasuwar kawo Kaduna Najeriya
To Alhaji Musa Garo kai me burge ka wannan ziyara wannan ganawa
Alhamdulillah Alhamdulillah ni abin da ya burge ni gaskiya dangane da shi kanshi wannan maganar Babu Buhari da shi da Donald Trump gaskiya abin ya burge ni sosai sosai saboda gaskiya al'amari a nuna ka a duniya ma a ce shugaban kasar ku shine yafi kowanne gaskiya a Afirka to gaskiya ba karamin jin dadin ka bane kuma kanga kamar inda mutane suke rade din cewa shi Donald Trump bai damu da ɗan Afirka ba to sai gaskiya dauko shugaban kasa Muhammadu Buhari ya nuna cewa shi mutum ne mai gaskiya kuma wanda zai rike to kuma muna fatan wannan kudi da suka alƙawarin za su bada namu to a bada shi a zo a ci gaba da aiki a Najeriya domin a gurta rabi na tare kuma na kira ga talakawan Najeriya kar ƴan siyasa su amfani su wasa da kwakwalwar su akan jiyawa Buhari baya Buhari mutum
Aiwa to mun gode Alhaji Musa Garo bari mu kuma har yanzu dai muna Kaduna to wake bisa layi a Kaduna
Yawa kina magana da Kabiru Awal Fambeguwa
Yawa to To barka da warhaka
Yawa Ni murna na kawai dai da same ku shine ina muku fata da kairi
To To alheri ya gaishe ka mu ma mun ji dadi da ka kamo wannan ka samu wannan layin Kabiru
Yawa ni ne Kabiru mai jinka.
Yawa to Malam Kabiru mai jinka mun gode gobe ma ka ci gaba da gwadawa. To har yanzu bari mu nufi jihar Niger. Wake bisa layi a jihar Niger.
Ibrahim mai wankin hula garin mai gode a can ba.
Yawa mai wankin hula barka da warhaka.
Ya aiki alheri.
Lafiya lau alheri ya gaishe ka.
To alhamdulillah gaskiya mun ji dadi game da ganawar da Buhari da Donald Trump sai matsalar da ke nan. Matsalar samun wata ranar cikin Najeriya. Don saboda muna fatan duk wanda, kamar da na faɗa jiya, duk wani wanda ainihin zai kawo mai cikin game da al'amarin tsaron Najeriya, to muna fatan fa Buhari ya zage da nike sosai ya awon gaba da shi. Don in ba haka ba fa, matsalar samun wata ranar cikin Najeriya. Muna Buhari fata alkhairi Allah ya da shi lafiya
lau. To ya riga ya koma gida ko tuntuni, to mun gode, to bari mu koma jihar Yobe, wace bisa layi a jihar Yobe?
Alhaji Sani jangon Iza ne daga karamin hukumar Jakus.
To Alhaji Sani barka da warhaka.
Barkanku da warhaka.
Yawwa to kai me ya burge ka wannan ziyara wannan ganawa da aka tsakanin shugabannin nan biyu.
Mun gana burgen da kai ina fatan dai talaka mu cewa gaba da addu'a da Buhari Allah ya zamanin sai mana mulki na gaskiya da yake gaba da yake mana.
To da wannan kyakkyawar fata da kuma neman wannan addu'a da kai Alhaji Sani nan zamu ja burki a wannan zangon na yau sai kuma gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu ci gaba da baku wannan dama to. Amin kuma amin salamu alaikum. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Daga Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku. Labaran wasanni.
Labarin wasanninmu na ranar yau kacokan zai shafi jamhuriyar Nijar ne inda aka ci gaba da karawa a wasannin ƙwallon ƙafa rukuni na biyu a ɓangaren jihar Tawa ƙungiyar ISCBK ta birnin Kwanni ta kai ga wasan kusa da na ƙarshe a ɓangaren jihar bayan da ta karkare Lela Umani da Cibiu da ɗaya a garin birnin Kwanni a ranar Asabar ta gabata bayan da ƙungiyoyin suka yi wacewar wuciyar dawaki mako guda da ya gabata a garin Lela Umani inda aka wace ɗaya da ɗaya kungiyar ta ISBK ta birnin Kwanni za ta buga wasan kusa da na ƙarshe ne da kungiyoyi biyu na garin Tawa da wanda zai nasara tsakanin kungiyar ƙwallon ƙafa ta garin Abalaka da ta garin Cintabaradan kungiyoyin hudu za su kara ne domin fitar da zakara daga cikin su wanda zai wakilci jihar ta Tawa a wasanni na ƙasa na neman dalewa a rukuni na farko na teburin ƙwallon ƙafa na jamhuriyar Nijar da kungiyar Fenifoot ke shiryawa A mako na 18 na wasannin kollon kafa na rukuni na daya na Tebre League 1 Airtel ta jamhuriyar Niger an goga sosai a karshen makon da ya gabata inda Irana Football Club ta Arlit Jahar Agades ta sha kashi a hannun AS Nijelek ta wambirin Yamai da ci 3-0 AS Police ta Yamai ta shammaci Sahel Sporting Club ta wambirin Yamai da ci 1 da nema AS Fan da Olympic Football Club dukkan su na birnin Yamai ne an tashi dibi na gashin dibi na da kuwa 1-1 AS Sonidep ta yiwa Entente Football Club ta Dosso ci 1-0 AS Duan ita ce tar zurde GS Tawa da ci 2 da nema AS Garde National da Racing ta Yamai an tashi banza da banza yayin da Akukana Football Club ta Agades Arlet ta yiwa Jangorzo Football Club ta Marati 2 da nema sai Union Sportive de la Gendarmerie Nationale daya Espoir Football Club ta Zandar daya ida aka yi raskona bayan makonni 18 ana dabsa a League 1 Airtel ta Jamhuriyar Niger AS Sonidep ce ke kan gaba da maki 45 sai AS Fan ta Yamai da maki 39 ta biyu ta uku AS Garde National tana da maki 34 Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a Jamhuriyar Niger
Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Dan yin aikin nan na amfani da farar hula a matsayin garkuwa wani babban laifi ne na yaki kuma abin takeici. Hakan na ta karuwa a yankin gabas ta tsakiya. A wani jawabi da taimakon kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya, wakiliyar Majalisar Dinkin Duniya ta Amurka, Nikki Haley, ta bayyana yadda ƴan kungiyar ISIS a koyaushe suke amfani da fararen hula dake gidajensu, asibitoci, makarantu da masallatai don kare mayakansu daga hari. Idan aka takura ƴan ta'addar ISIS suna tara iyalai wuri guda su tilasta musu bin su zuwa sabbin wuraren da za su koma. Kuma ƴan ta'addar ISIS ba su kaɗai ne ƙungiyar da ke wannan mukunyar dabarar ba.
Hezbollah has also endangered civilians by positioning.
Ƙungiyar Hezbollah ma takan jefa farar hula cikin haɗari ta wajen girka mayakanta da kuma makanta a cikin su. ƴan ta'addar suna amfani da makarantu, asibitoci da gidajen zama don ɓoye makamansu a Lebanon. A yayin tara ɗimbin muggan makamansu, Hezbollah ya maida ƙauyukan Lebanon sansanin sojoji wajen ajiye makamai, wajen harba roka da wajen shirya kai hari a wajajen da ƙarƙashin inda fararen hula ke zama. Jakadiya Haley ta ƙara da cewa Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayar da rahoton cewa ƴan bindigar Houthi a ƙasar Yemen su ma suna amfani da fararen hula a matsayin garkuwa. Su ma ƴan Hamas a cewarta suna fakewa da Falistinawa wanda suke cewa suna karewa su saka su cikin haɗari ta wajen girke wurin harba rokoki a kusa da makarantu, gidajen zama, otal-otal, coci-coci da gine-ginen Majalisar Ɗinkin Duniya. Jakadiya Haley ta bayyana cewa idan aka yi la'akari da waɗannan misalan za a ga cewa akwai alamomin da ke nuna cewa akwai alaka.
The first is Iran. As usual, Iran is the patron and protector of many of
Na farko Iran kamar yadda aka sani ita ce shugaba kuma mai bada kariya ga kungiyoyin mayaka da yawa da suke buya bayan fararen hulan da basu ji basu gani ba. Wannan wani babban yunkuri ne na ƙasar Iran na hargitsa kokarin yankunan wanda ya hada da aikawa da makamai zuwa Yemen ta jirgin ruwa ba bisa ka'ida ba da keta samaniyar Isra'ila da jiragen yaki masu sarrafa kansu daga yankin Syria. Alama ta biyu kuma wadda aka fi sani ita ce wacce take da tsatsauran hadari ga fararen hula.
Anyone who cares about the safety of Lebanese families should condemn.
Duk wanda ya damu da lafiyar iyalai a Lebanon ya kamata ya yi Allah wadai da wannan aika-aikar. Duk wanda ya damu da rayuwar ƴan Yemen da Falistinawa ya kamata ya nemi sanin yadda ƴan bindiga da ke ci da gumunsu ke samun kuɗaɗensu. Duk wanda ya damu da ƙananan yara a Gaza ya kamata ya tabbatar cewa cikin gaggawa Hamas sun daina amfani da ƙananan yara don neman mafaka a rikicinsu da Isra'ila. Wannan wata matsala ce ta sha gaban dukkan mahaurorin da aka saba yi a zauren majalisa don kiyaye rayuwar jama'a. Ya zama dole kwamitin sulhu na majalisar ya tsaya tsayin daka don ganin an magance wannan barazanar. Wannan shine sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Ku kuma ya kawo mu ga takaitaccen labarai.
Fiye da mutane 20 sun rasa rayukansu yau Talata a lokacin da wasu ƴan kunar bakin wake suka tada nakiyoyin da suka yi da mara da su a wajen wani masallaci dake garin Mubi, jihar Adamawa a arewa maso gabashin Najeriya. Babu wanda ya dauki alhakin kai harin, amma farmakin yayi kama da irin wanda ƴan kungiyar Boko Haram suka saba kaiwa.
To a gaishe ki da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin baki daya, sai kuma gobe da safe ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri a madadin kowa da kowa. Alheri ke muku, fata alheri.